Wannan ƙarin kwana ɗaya shine zuwa yau Alhamis 8 ga watan Zulhijja, wanda ya zo daidai da 7 ga watan Yuli ta shekara 2022. Hukumomin Saudi Arabia za su rufe filin jirgin sama da ke Jidda da ƙarfe 12 na dare agogon Saudiya.
Our task is having got the 2 days windows which we fought for, prayed for, and we are lucky to have up to 12 midnight. So we have resolved to find all legal means possible to take Nigeria to the Holy Land.
Anan Zakirullahi Hassan ne yake cewa a hukumance an yi kokari an samu ƙarin kwanaki 2 na yin jigilar alhazan, kuma zuwa yanzu an riga an kwaso alhazan Najeriya 37,000 da ƴan kai, domin sai da aka samu ƙarin jiragen sama na Flyers mallakin ƙasar Saudiya guda 2 akan waɗanda ke jigilar alhazan tun farko, wato da Max Air da Azman, wanda Zakirullahi yace sun taimaka gaya wajen magance matsalar da jigilar alhazan ta fuskanta daga farkon aikin hajjin. Daya cikin malamai da ke taimakawa hukumar wajen ilmantar da alhazan Najeriya akan yadda za su yi aikin hajjin kamar yadda aka tanadar a addinance, Ibrahim Muhammad Duguri ya tsokaci akan aikin hajjin na bana.
Inda a ce mutanen mu sun san daraja da kima da mutuncin aikin haji da matsayin aikin haji a musulunci, wallahi da babu wanda zai yi wasa ko cutar da alhaji a kowane bigire ne. Dalili shine aikin haji guri ne wanda yake akwai gurare daban-daban masu muhimmanci. In kai addu'a tsakaninka da Allah, baka daga kafarka inda kai addu'ar nan sai Allah ya karba. Sannan kuma in kai wa kasarka addu'a ko kai wa wani addu'a, duka dai za ku dace da bukatunku a wajen Allah madaukakin sarki. To amma sai wannan hanyar ta zamo wasu da wannan suke amfani don cutar da wasu, kuma musamman waɗanda ake raina musu ƙarfin arziki da kuma wayansu da kuma rashin gata a duniyance. Don haka ina kira gare mu cewa mu ji tsoron Allah. Aikin haji aiki ne wanda yake na ibada, kuma dama ce. Wani wanda Allah ya bashi dama, kai kake kokarin ka tauye masa wannan damar, to ƙarshe da Allah kake faɗa. Don haka wannan ba abu ne wanda ya kamata mu ci gaba da yi ba, kamata yi hukumominmu da kuma ainihin masu hannu da shuni waɗanda za su iya sa baki ko su taimaka da masu mulki, to lallai a gyara waɗannan matakai don cutar da masu aikin haji, wato matsalar tana iya shafan ƙasa ma gaba ɗaya. Muna fatan Allah ya tsare mu.
Duk alhaji ko hajiya da aka kawo su Saudi Arabia a yau za su haɗu da ƴan uwansu ne a Mina, domin da ƙarfe 12 na dare agogon Saudi Arabia kowa ya ɗauki harami domin gudanar da aikin hajjin bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.